أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Litinin 26 da watan Ramadan shekara ta 1444 Hijiriya, wanda ya dace da 17 da watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka a Jami'ul Sahih na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mun 119 na 119. Zan mu tashi cikin Kitabul Azan, babun kaifa ya'tamidu 'alal ardi idza qama min ar-raka'a. Kahin nan zan mu karanta natija ta wannan bahasin, wanda alamatu lailatul qadr al-hissiyya, dan saboda yazo da munasabar yau 26 muke shine daren da ake kyautata zitan lailatul qadr. Lailatul qadr yana da alamu da malamai suke fada, yana da alamu da ake fada cewa ranar in ta zo za a yi kaza, za a ga kaza, za a ga kaza. To su ne wannan malamin ya dauka na ganin ido, alamatu lailatul qadr na ganin ido, wanda alhis yana iya ganin su, ko ji, ko gani, ko shaƙe, ko makamantan su guda biyar. Dirasa hadisiya ce na kadiya, amma mu natija kawu zan mu karanta, don saboda ita ta ba mu samun sakamakon da yayi ta tadarruki zuwa gare shi. Yace wa fiha al-khatima wa fiha ahammun nata'ij, a cikin sa akwai mafi muhimmancin natija da ya samu akan wannan dirasa ta hadisan da suka zo akan wannan abubuwa duka. Yace majmu'ur riwayat, na harko mu san cewa majmu'ur riwayatul warida fi alamati lailatul qadr tufidu anna samati sanata ashara alama hissiya laha. Dukkan riwayoyi aka hada su ga baki daya a hadisance, alamomin lailatul qadr guda 12 ne wanda suka taho. Fahiya sune, na harko ya tabbata cewa laila safiya, dare ne tatacce, hadi'a dare ne nitsatsi, mushrifa dare ne mai haske, mudhi'a jiddan mai tsananin haske, mu'tadila wanda ke daidaice, babu zahi, babu sanyi, madaidaici. La haratan wala barida, laysa fiha sahabu, ba gilgije a ciki, wala rih, babu iska, wala madar, babu ruwan sama. La yurma fiha bikawkab, ba giha da tauraru a sama. Wala nabaha fiha alkilab, la tambahu fiha alkilab, karnuka busa haushi a daram. Watadalu ashams fi sabihatiha hamra'un da'ifa bila shu'a, rana zata hutu a wannan ranar, kaskwar rana zai huto tana jajawur, tana mai abin rauni, babu kasko a jikinta. Na harko kenan, wannan sune alamomi guda 12 wanda suka zo a cikin hadisai, ba wai ana nihin ba wanda suka tabbata, kawai wanda suka zo a hadisai gabaki daya a cikin sha'anin ilimin hadisi. Nabiyyu kullu hazihi alamat lam yusbit minha shay'un marfu'un lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma ruwiyat bi asanidin da'ifa. Dukkan wannan alamomi guda 12 babu ɗaya da aka da raba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ɗaya da ya tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da an rawaito su da sanaddai wanda suke masu rauni, dan duka yayi dirasar su ya dauki hadisan ɗaya bayan ɗaya, bayyana raunin su ga baki ɗaya ta huskar raunin su da dalilin da yasa suka zama masu rauni. Na uku, zakar ba'dal ulama, wasu malamai sun ambata anna min al-alamat, cewa yana daga cikin alamomin lailatul qadr sujudul ashjar, sujada ta itace, wasu zuhurul anwaru sadiya, da kuma haske ya bayyana mai dagowa sama, wa uzubatul miyahil maliha, da cewa ruwa mai zartsi ma zai dadi. Walaysa samata dalilun shar'in yadullu ala hadha, amma dukkan babu dalili na shari'a dake nuni akan haka. Dukkan su babu wannan, yana tabbata muna ji ana cewa itace zai su yi sujada, kuma daren zai kasance haske wanda ya ganshi. Duka wannan abubuwa ne wanda ake fada, ba su tabbata ba, ba su da inganci. Na hudu, ba'du hazihi al-alama, dan saboda ya kazibu hal mahsus, waqi'ul mahsus. Yace duk wanda su daga cikin alamomin wannan gabaki ɗayan su, mafi yawancin su ganin ido yana ƙaryata su. Ka kaulu kamar a ce dare ne wanda ke mai tsananin wannan nitsatsai, wanda ba zahi, ba sanyi, ko kuma karnuka busa haushi, wanda ba a giwa da tauraru. In ka tsare idan ka ga babu wannan daren ko daya, babu ko ɗaya wanda daren zai hada wannan abubuwa. Kenan sai ka gani kamar yanzu azumin da huce, in kamar na bara wace, in ka bunin dukkan su gabaki ɗaya, dukkan wunin a cike yake da tsananin zahi, ba wurin da za a siffanta cewa bai da zahi, bai da sanyi. Kenan yana nuna cewa duka azumin ba a samu bane lailatul qadr. Kenan kaga wannan ƙarya ta bayyana ƙyarara, babu wannan a cikin ta. Haka nan cewa tauraru, babu daren da zaka sa ido ka zo ba a giwa da tauraru ba. haka nan cewa karnuka ba su haushi duka wannan wani musamman wanda yake makiyayi ne san cewa babu wani dare da za a ce kare bai haushi karnuka suna haushi babu daren da ba su kenan wannan su alamomi ne wanda kyarar ganin ido yana ƙaryata su waki na biyar alalamatul wahida ru'yat bi sanadin zahirin sai zahiru siha alama daya wadda aka rawaito wadda da sanadin ta zahirin shi akwai inganci shine anna shamsu tadari fi sabihatiha bila shu'a cewa rana za ta ho a ran nan babu kaskwa rana tare da ita watan madrasatul hadis shima hadisin dirasa ta tabbata akan shi ya bayyana mana cewa maganar tabi'i ce zurr ibn hubaysh wani daga cikin marawaita yi kuskure yace annabi yace amma ba magana annabi bace cewa tadlu fi sabihatiha bila shu'a babu wannan yake cewa law salima hazihi alamatu sabita lin fadala'il tu'akkidu anna alama khassa bizalika al'amul ladhi akhbarahum fihi an-nabi yace muqaddara ma cewa ya tabbata cewa wannan wasu alamomin sun tabbata annabi ya fade su ma a kaddara ma bai tabbata ba amma yace a kaddara ma cewa su tabbata sai dai mu dauke su akan cewa yana nihin laylatul qadr na wannan shekarar da shi yake gaya musu dan saboda sauran dalilikin babu wanda ya sunfata da wannan abubuwan da aka zanu misal an yakhbirahum yasji fi sabihati bima'in watin kamar ya ga cewa ya wayi gari cewa yana sujada a cikin ruwa da abin nan wanda mun ganshi a sahih al-bukhari wannan ai abu ne wanda shi yake banta na bakwai anna ru'yat ash-shams bila shu'a mimma yakhda'u liz-zuruf al-jawiyya wa taghayyurat al-manakhiyya cewa rana ta huto babu kaskwa rana tare da ita wannan abu ne wanda sauyi ne na yanayi yake kawo shi wannan kuma yana saba da zamani da lokuta kenan tabbata shi ba za a yi dalili akan shi ba kan tabbatar lailatul qadr inda ya tabbata a hadisi annabi ya faɗa Allah ya ga dama cewa zai yi haka nan in tabbasa babu wanda zai ja to amma bai tabbata ba a raba a ce kaza kaza za su kasance alama ne na lailatul qadr alhali kuma babu su ru'yatu shamsi bila shu'a laysat amma fariqatu tamayyiz lailatul qadr duna sa'ir al-layali yace ganin rana ta huto ba tare da kaskon rana ba ba dalili bane dake bambance daren Lailatul Qadr da sauran dareku bar zahirin shi ana samu cikin kwanakai da dama na shekara ana samun irin wannan kin ba sai na Lailatul Qadr ba natija ta tara yace lam yarid an aimatu salaf wa kibarul ulama al mutaqaddimin ayi ihtifa'in bi shay'in min hadhihi al alamat a cikin magabatan musalafun salih da manyan malamai magabata babu wanda yazo daga gare shi cewa ya ga wasu daga cikin wannan alamomin yace illa ruwayatun yatima an ba'd ulama al basra sai wata marainiyar ruwaya wadda ta zo daga cikin malaman basra da kufa da sanad dai wanda a cikin sa akwai nazari zuwa ga su malaman ma ba wai zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam natija ta goma anna shar'u akhfa ilma ta'ayun lailatul qadr anin nas shari'a ta boye daren lailatul qadr kada ta bayyana dan saboda mutane su yi kokari cikin ibada a cikin goma na karshe musamman samun wata alama daga cikin alamomi a cikin wannan da aka zanu ya kore wannan hikima dan saboda daga an ce alamun ta a daren shine kaza to kowa zai kasala ya tsaya ga ibada kawai sai daren zai kirda da daren zai kalla ya zama ba muna gani ba kawai kowa mafi galibi didda 27 in kyauta ta zato ne ake gashi hacce ake ba a aiki a kasa gaba daya daren Lailatul Qadr ake abun nan wanda bai da tabbas babu tabbas ruwayoyi sahihai na sahih Bukhari akwai 21 akwai 20 da kaza akwai 20 da kaza ta da bakwai ta hi karhi ne to shine ce Allah ya boye abun shi ya bar mutane cikin duhu dan saboda su yi kokari cikin ibada to in ya bayyana aka bayyana cewa alamun ta kuma kaza da kaza da kaza kenan an bayyana kuma an boye ta huta kamar yadda mun gani cikin sa'a ta cikin ranar Juma'a Allah ya boye ta dan saboda a cike yunin Juma'a da ibada da lalibi haka nan duk wasu abubuwa irin wannan Allah yana boye su ne a cikin kwanakai ko wuni dan saboda a kewaye gurin da ibada anna shar'a nadaba ila tahri lailatul qadr fil ashr al akhir min ramadan shari'a ta zaburar da mu zuwa ga cewa mi kirda lailatul qadr a 10 ta karshe cewa abhama hazihi laila ya burihe wannan daren Allah bai bayyana ta ba wala me ji Allah alama kauniya Allah bai sanya alama ta rayuwa ta kaunu ba ko kuma ta fulk ba ta ilimin fulk ba wanda zai ta nuni akan wannan in ce wa yusi al bahis ahamiyat jam'i hazihi al ahadith yana wasiya zuwa ga hada wannan hadisai da asar da suka gangaro cikin Lailatul Qadri wanda suke ayyananu da kuma dirasa ta naqdiba dirasa ta kau an fada ka sallama ba dirasa naqdiya dirasa ita ce wadda za abun keke da keke abun cika ga ingantuwa shi da tabbatuwa shi ba kau an fada mun ba Diya bi su ga baki daya yi darasa shi yasa ya kira shi da alamat lailatul qadr al-hissiyya darasa hadisiyya na qadiyya darasa ta ilimin hadisi kuma wanda aka azata akan doran naqadi amin amin jazakallahu khairan shine mai bahasin shine Dr. Ammar Ahmad Asiyasiya wanda yana da doktora a cikin sunnan nabawiyya wa ulumiha Al-Imam al-Bukhari babi na 143 yake cewa babun kaifa ya atamidu alal ardi idza qama min ar-raka'a babun dake bayanin yaya mutun zai dogara daga kasa idan ya tashi daga raka'a mu sani cewa sallah kamar yadda muke ta fada dai da ma ibada gaba ɗaya a musulunci babu abin da ake barin mu yi shi da karan kanmu shi yasa zan mu ga sallah Bukhari yana bin sha'anin ta daki daki ɗaya bayan ɗaya komi bai bari ba komi so yake da hujja a hadisance ta samu hujja akan yin shi in ka tashi yin sallar ka yadda in ka tashi zuwa ga kasa ka tashi daga raka'a zaka tashi yaya zaka yi tsayuwar wannan ce zai bayyana mana Hadisi na 824 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Mu'alla ibn Asad haddathana Wahib an Ayyub an Abi Kilaba qala yake cewa ja'ana Malik ibn al-Huwairis Malik dan Huwairis ya zo mana fa salla bina fi masjidina haza yayi salla da mu cikin wannan masallaci namu fa qala sai yake cewa ni la usalli bikum lalle ni ina yi muku salla wala uridu salata ba ina nihin yin salla ba dan ba lokacin salla bane lakinni uridu an urikum kaifa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli kawai dai ina nihin nuna muku yaya naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla qala ayub ayub yake cewa faqultu li abi kilaba sai nace ma abu kilaba wa kaifa kana salatuhu yaya sallar shi ta kasance qala sai yake cewa misal salati shaykhina haza kaman misalin sallar wannan malamin namu yana nihin amr ibn salima ayub yake cewa kana zalika shaykhu tun mutakabir wannan tsoho ya kasance yana cika kabbara wa izara fa ra'asuhu min as-sajdati thaniya idan ya dago kanshi daga sujada ta biyu jalasa sai ya zamna wa atamada alal ardi dogara akan kasa summa qama sannan sai ya tashi kenan nan yana nihin tabbatar da jilsatul istiraha ne anan guri al imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa garif talafal ulama fi alqa'im min ar-raka'ati thaniya dan hadisin ya ka abubuwa diya mu mahallu shahir ka muke dauka mu magana shi gurin da bukhari ya kulla babu akan shi yaya mutun zai dogara in zai tashi daga raka'a yace malamai sun yi sabani wanda ya tashi daga raka'a ta biyu daga sallar shi yaya zai tashi kayar ka ta abun nan kayar ka aka ta biyu is kai suje ka ta biyu ka gama zaka tashi zuwa ga wata raka'a yaya tashin zai kasance wasu jama'a daga cikin malamai suka ce mutun zai dogara akan kasa ne kamar yadda yake cikin hadisin Malik wannan Ibn al-Huwairis an rawaito wannan kuma daga ta'aba yake cewa na tawadu lillah mi haka shi yahi tawadu ga Allah yana daga ruwaya ta Abdullah ibn Lahi'a ita ce maganan Malik da Shafi'i da Ishaqa kuma an rawaito ta daga Ahmad cewa yana aikata haka Qadi Abu Ya'la da wushin su suka rawaita cewa annabi ya aikata haka ne dan saboda gajiyawa da tsuha wa qadru ya an rawaito daga jama'a da dama daga cikin salaf cewa suna dogara akan hannuwan su zasu tashi daga raka'a ta biyu daga cikin su akwai Umar da Ubadah ibn Nusi da Umar ibn Abdul Aziz da Makahul da Zuhuri suka ce ita ce sunna ta sallah wa huwa qaulul auza'i wa dar auza'i ce da wani shi wa rakhasa fihi qatada qatada ya rangume akan wannan wa qala ta'ifa wannan malamai na harko kenan wasu jama'a suka ce yan hadu ala suduru qadamaihi zai zabura akan wannan kin shi diga digen shi wala yatamidu ala yadai ba zai dogara ba da hannuwan shi bal yad'uhuma ala rukubatai bari ya azasa akan guyoyin shi ai an gane mas'alar da muke magana ku mutun zai tashi daga zuwa su raka'a ta biyu da mi zai dogara hannuwa zai dogara da su haka ya tashi ko kuma haka zai tashi azza hannun shi bisa guyoyi ya tashi shine ake magana wasu kace zai azza hannun shi bisa guyoyin shi sai ya tashi ba zai dogara da hannuwan ba haka ya tashi da su wannan kuma ya inganta daga Abdullah dan Mas'ud ya an rawaito daga Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib shi ma yace tace sunna ta sallah dan Umar da Ibn Abbas da Abi Sa'id al-Khudri da Ibn Zubair da Abdurrahman ibn Abi Layla haka suka ce ita ce magana Ibrahim an-Nakhai da Sufyan as-Sauri da Abu Hanifa da Ahmad al-Imam al-Hafiz Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala cikin al-Awsat yake hikaitawa ce daga Ahmad cewa mutun zai dogara ne yi dogaro a hannuwan shi amma sabanin mazhabin shi ne da aka sani wal aksaruna ala annahu la yulazimu bayna al-jilsati wal i'timad yace amma shahararriyar magana abin da ya shahara ya tabbata cewa babu tilas tsakanin zaman da dogara wasu daga cikin magabata sun kasance suna dogara da hannunsu amma ba su yin jilsatul istiraha. Daga cikin su akwai Ubadatu ibn Nusi ya hikaito wannan daga Abu Raihana babban sahabi, yace wa hadha mazhabu Shafi'i, wannan shine mazhabin Shafi'i da Ahmad. Al-Imam Shafi'i yake cewa ya dogara duk ɗaya ne a wajenmu, ko ya zamana akan jilsatul istiraha ko kai ya zamana duk ɗaya ne a wajenmu. Daliban Ahmad suka ce ba zai dogara ba akan hannuwan shi, suka ce amma kuma zai zamana. Suka yi sabani akan fassara hadisin Malik ibn al-Huwairis wannan da muke tare da shi, suka ce ya dogara ne dan saboda bukatar wannan kuma ita ce rauni da jikin shi yayi alaihi salatu wassalam dan girman jiki. Wala yubidu idza qulna inna jilsatul istiraha, yace ba zai magana ba zai yi nisa ba in muka ce jilsatul istiraha an shar'anta ta ne, ya aikata ta ne dan shar'anta ma al'umma, dan al'umma shi su koyi da shi. An yakunu al-i'timadu fi'luhu lizalika, ya kasance dogaro da hannun ma annabi ya aikata shi dan saboda shi ma al'umma shi su karanci wannan kin, dan yace sallu kama ra'aytumuni usalli. Magana Ahmad daga ruwayar dan shi Abdullah da wasu shi daga cikin sahabbai suna nuni akan cewa dole ne duk wanda ya jilsatul istiraha to sai ya dogara akan hannuwan shi in zai tashi. Sai mu ce musu ya jilsatul istiraha ay tamada alal ardi, idan mutun ya zamana dan saboda jilsatul istiraha sai dogara akan ƙasa in ya aikata wannan dan saboda girma ko saboda gajiyawa. Idan kuma ya zabura ba tare da yin jilsatul istiraha ba to ya dogara akan hannuwan shi, akan guyu hannun shi azabu sa guyoyin shi ya dogara da guyoyin shi wajen tashi. Wannan yana nuni akan cewa zabura akan musa daga dage cikin hadisin, ya tabbata cikin hadisin Rifa'a ibn Rafi da hadisin Abi Humaid wanda suka gabata. Abin da ya kawo sabanin wannan na saboda duka kowanne ya inganta, kowanne annabi alayhi salatu wassalam yayi. Wa fihima zikrul qiyam baina sajdatayn, cikin su akwai ambaton tsayuwa tsakanin sujada bi ba tare da zabura ba tare da jabura ba akan digadigai. Sai yayi nuni akan cewa babu tilas tsakanin lamurran, ba dole bane cewa duk wanda ya jilsatul istiraha sai ya dogara akan hannu in zai tashi. Hushaym ibn Ulayya ibn Qais ibn Sa'alba ya yi ruwaya daga Azraq ibn Qais yake cewa naga Abdullah dan Umar yana yin ajinu cikin sallar shi, ma'ana yana dogaro akan hannuwan shi idan zai tashi. Sai na ce mishi menene wannan, yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka, wanda wannan dabarani ya huddo shi amma matsalar shi haisu mukin wannan gairu ma'ruf ba sananne bane, majahuli ne. Wasu suka ce al-ajin huwa shaykhul kabiru allazi atamidu idza qama bi badni yadayhi laysa huwa ajinul ajin, wasu sun ce sifa ajinu shine tsoho wanda ya tsoho ya dogara akan hannun shi, ba wai sifa ba ta al-ajinu ta mai kwaba kullu, dan suna cewa ajinu mutun zai tashi daga sallah shine daga al-ajin ne mutum zai kwaba kullu haka yake ma hannun shi, to in zaka tashi haka zaka yi dole sai kai haka ka gumtsa hannun wajen tashi shine ajin. Yace amma a wajen tashi cewa in za a zabura a tashi akan ana dogara akan digadigai, yace akwai hadisai marfu'ai ta da malam Naziru da malam Murtala, akwai hadisai marfu'ai wanda suka tabbata asanidu ha laysat sahiha laysat qawiyya, sanadan su ba masu karhi bane. Ajwadu ha mafi karhin su hadisi ne mursal daga Asim ibn Kulayb daga baban shi, wanda Abu Dauda ya huddo shi da shakku cikin cewa mausuli ne ko mursal ne. Sahihiyan magana tabbas hadisin mursal ne, wallahi subhanahu wa ta'ala alim ijal imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala. Babi na 144 al-imam yake cewa babun yukabbiru huwa yanhadu min as-sajdatayn, baban da ke bayanin mutum zai kabbara lokacin da yana zabura daga sujada guda biyu. Lokacin kana zabura zaka yi kabbara, ka tashi da kabbara ka ba hai ka minke tsaye ba. Yace wa kana ibn Zubair yukabbiru fi nahdatihi, Abdullah ibn Zubair yana kabbara lokacin da zai zabura. Nan gurin me muka ce manhajin Bukhari yana kulla babu ya kawo asar, yana nuni ne akan ya tahi akan wannan matahiyar. Kenan mazhabin Bukhari anan zan mu fahimci cewa shine ana zabura da kabbara ake tashi ba sai an miƙe tsaye ba za a yi ta. Wa qad sabaqa yace ya gabata Ibn Rajab cewa cikin babun ya hawi bi takbir hina yasujudu, mutun ya sunkuya da kabbara shi lokacin da zai sujada. Hadisin Abi Huraira cewa yana kabbara lokacin da zai dago kanshi daga sujada ta farko da ta biyu, yana faɗa ya cewa ni ina nahi ku katamta sallah ta annabi alayhi salatu wassalam, in kanat la salatu hazihi la salatu hatta faraka dunya, sallar shi haka take har sai da ya bar duniya. Yana nuni akan cewa yana kabbara cikin halin zabura shi da tsayuwar shi daga sujada daga raka'al da take biyo bayan ta. Ya ambaci hadisai guda biyu hadisi na farko al-hadisu al-awwal hadisi na 825 imam yake ce haddathana Yahya ibn Salih haddathana Fulayh ibn Sulaiman an Sa'id ibn al-Haris qala yake cewa sallab lana Abu Sa'id Abu Sa'id ya mana salla fajahara bit takbir sai bayyana kabbara hina rafa rasahu lokacin da ya dago kanshi mina sujudu daga sujada wa hina sajada hakanan lokacin da ya sujada wa hina rafa hakanan lokacin da ya dago kaga duka ce ake lokacin da ya dago bawa in ya daga ba wa hina qama mina raka'ataini da lokacin da ya tashi daga raka'a guda biyu wa qala sai yake cewa haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah kenan anan gurin mahallu shahid karara ya bayyana mana shi cewa annabi alaihi salatu wasalam lokacin da zai ruku'u da zai tashi yake tahiyya da sujada shi lokacin da zai kaza shi ne yake fa'alu kaza shi ne fa'alu kaza na dari nawa da hadisi na 625 ne ko wa anan ibn al-munayyir al-imam zaini az-zaini ibn al-munayyir yake cewa ajra al-bukhari at-tarjuma wa asr ibn zubair majra tabyin li hadith al-bab al-imam al-bukhari ya gudanar da tarjuma wannan baban kuma ya kawo asar na ibn zubair dan saboda bayyana hadisa guda biyu dake cikin baban nan li'annahuma laysa sarihay fi an ibtida' at-takbir yakun fi ma'a awwal an-nuhud dan saboda a cikin hadisan guda biyu da za a kawo babu kirara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon da zai tashi a farkon yake yin kabbara yake tashi da kabbara shi a hadisan guda biyu duka yace babu amma Bukhari sai kawo mana asar na Ibn Zubair cewa kana Ibn Zubair yakbidu fi naharatihi kenan yake nuna mana cewa ga fahimtar da yi fahimtar sahabi ko galkashin hadisi ita ce fahimta Ibn Rushd yake cewa hazihi tarjuma iskal cikin wannan tarjuma akwai iskali dan yayi tarjuma akan cewa babu takbir idza qama min as-sujudi kabbara lokacin da mutun zai tashi daga sujada ya kawo hadisin Ibn Abbas da Abi Huraira cikin su akwai nasi kirara cewa lokacin da zaka zabura lokacin da zaka yi kabbara shine wanda hadi wannan tarjuma take nuni yace fa kana zahiru tikrar to zahirin shi sai kamar maimai ne Bukhari yayi tana yiwa ya kasance daga sujada biyu yana nihin daga raka'a guda biyu dan saboda raka'a ana ambata sa sujada a matsayin mazaji sannan yace wannan magana ce mubada sannan ya rinjayar da cewa wannan tarjuma bayanu mahallu takbir hina yanhadu min sajdati saniya bayanin kabbara lokacin da zai zabura daga sujada ta biyu cewa shine idan ya zamana akan wuturi zai kasance kabbara shi dagowar shi tashi ne daga ilal qu'ud lokacin da zai tashi tsayuwa ba zai jinkirta tashi ba sai yayi tsaye kenan babu maimai akan tarjumar da ta gabata babu takbir yakbiru hina yanhadu cewa zai kabbara lokacin da zai abin takbir idza qama min sujudi kabbara lokacin da ya tashi daga sujada dan mutun idan ya nura da wancan baban da ya gabata kuma ya gama da wannan baban sai ya ga kaman maimai akai amma nan gurin mina sajadatain Bukhari yake nihi daga wuturi ka tashi daga wuturi zaka tashi ka meke to kabbaran nan da ita zaka tashi ba sai kai tsaye ba bayyana hazi salama mahallu takbir anan gurin sai ya bayyana mana gurin kabara kuma tana yiwa ya kasance Bukhari yana nihi mina sajadatain daga sujada guda biyu abinda yake yahi umumi gami da haka fa yashmal ma kila awwalan sai tattare abinda aka wada da farko ko kuma na biyu yace wai ayu da zalika abinda ke karfafa wannan hadisin baban guda biyu da zai kawo duka sun kumshi wannan abubuwan da aka da al-imam ya wada hadisi na biyu da ya kawo na 826 yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير ام مطرف قال يكي تشوا صليت انا وامران بن حسين ناي صلى دليل امران بن حسين خلف علي بن ابي طالب باين علي بن ابي طالب الله يرضى شي فكان اذا كبر اذا سجد كبر يا كسانتي ان يسجد كبر يكي واذا رفع كبر ان يا دغو كبر يكي واذا نهض من ركعتين كبر ان يا زابره دغ ركعه بي كبر يكي فلما سلم يا عندي سلم اخذ امران بيدي سي امران يا كما هنونا faqala sai yake cewa laqad salla bina haza salatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle wannan yayi mana sallah ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace laqad zakkarana haza salatu muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya tuna mana sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa huskar kafa dalili da wannan hadisi guda biyu al-hadith alaba wa al-bukhari akan abinda bukhari ya kulla babe cewa hadisin abi sa'idin al-khudri cikin shi akwai kabbara lokacin da lokacin da zai dago daga sujada wannan zahiri ne tun harko kenan tun harkon kabbara shi haka nan wajen dagowa amma hadisin Imran wannan na karshen cikin shi akwai cewa idza rafa'a kabbara idan zai dago sai yayi kabbara tana yiwa kasance kabbara hina shara'a fi rafi yana kabbara lokacin da zai fara dagowa hadisin Abi Hurairah wanda aka yi nuni gare shi yahi huddo abin kyarara hili dan cikin shi akwai cewa fakanu yakbiru hina yarfa'u ra'sahu min as-sajdatil ula was-saniya yana kabbara lokacin da zai dago kansa daga sujada ta farko da ta biyu wa haza lahtilafu fi wannan babu sabani a cikin shi amma yace cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri cewa lokacin da zai tashi daga raka'a ta biyu a cikin hadisin Imran yace lokacin da zai zabura daga raka'a ta biyu malamai sun yi sabani wajen fassara wannan fahama lahu al-aksaruna ala annahu kana yakbiru hina shara'u fil qiyam wa an-nuhud wasu suka dauke shi akan cewa annabi yana yin kabbara lokacin da zai fara cikin tsayuwa da zabura a lokacin yake fara kabbara a cikin hadisin Abi Hurairah wanda aka yi nuni cikin harkon baban nan yakbiru hina yaqumu min al-julusi min sanatayn yana yin kabbara lokacin da zai tashi daga zama daga raka'a ta biyu ya raka'a ta biyu zai tashi to tashi yake da kabbara shi lokacin da zai tashi kin wannan ita ce magana Abu Hanifa da Sauri da Shafi'i da Ahmad Malik yake faɗa cikin mafi shahararin ruwaya shi cewa la yukabbiru idza qama min raka'atayn hasta yastawi qa'iman ba zai yi kabbara ba a cikin ya tashi daga ta biyu har sai ya daidaita a tsaye duk wanda karanta risala zai tana da wannan cewa ba zai yi kabbara ba sai hasta yastawi qa'iman sai ya daidaita a tsaye dan saboda fassarar da Malik ya ma hadisan wannan kenan kenan kaga ina ga wanda zai dauki kawai hadisin da ke da cewa yukabbiru hina yarfa'u hina yasjudu hina kaza ya dauki dayan wannan kawai ce Malik ya saba ma hadisi ko kuma yace Shafi'i ya saba ma hadisi ko kuma wane hadisan duka suka hada na baban suke musu dirasa su musu fassara da ta dace wanda suka azata akan mazhabin da suka aza wangakin su usulikin su na fiqh li'annahu ruya dan an rawaito cikin wasu lafazza na hadisin Abi Humaid cewa hatta idza qama min ar-raka'atayn kabbara har sai ya tashi daga raka'a ta biyu dada sai yayi kabbara kaga nan kyarare cewa sai ya tashi daga raka'an ne dada an yi so yake yin kabbara Tirmizi ya rawaito shi da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Hibban an rawaito irin wannan daga Abi Hurairah da Anas da wasansu yace dukkan wannan hadisan gabaki dai ana daukan su akan cewa yana yin kabbara lokacin da yayi niyyar tsayuwa daga tahiyya ta farko da dalilin abinda aka rawaito cikin wannan hadisin daban na Abi Humaid da sahabban shi yake cewa sun majalasa ba'da raka'atayn hazahu idza arada an yata da lil qiyam qama bi takbira sannan ya zamana bayan yayi raka'a biyu har sai lokacin da ya niyya ya zabura sai ya tashi da kabbara kaga nan kyarare ya huddo abin hili cewa tashi yayi da kabbara shi wanda Abu Dawud ya huddo shi rahimahullahu ta'ala yace fa hadhihi riwaya tadullu ala anna ma'ana tilka riwaya annahu kana idza shara'a fil qiyam min raka'atayn kabbara wannan ruwaya ta Abu Dauda tana nunin cewa Annabi alayhi salatu wassalam lokacin da yana nihin tashin lokacin yake tashi da kabbara shi a takeice dai mun ga sabanin da malamai suka yi da taujihat din su kama hadisan amma magana mafi inganci shine cewa lokacin da zai tashi da kabbara shi da ita yake mikewa yana fara tashi da kabbara shi yana zuwa tsayuwa kabbara shi ta kare ba kyaliya zai shiru ba sai yayi tsaye da dai kabbara hadisi na 140 babi na 145 al-imam yake cewa babu sunnatul julusi fi tashahhud baban dake bayanin sunnar zama a cikin tahiyya sunna ta zama a cikin tahiyya wani irin zama mutun zai wa kanat ummu darda tajlisu fi salati hajlisatur rajuli ummu darda ta kasance tana yin zama a cikin sallar ta zaman tahiyya irin zama na namiji wa kanat faqiha bukhari yace ta kasance babban malama ce kuma sanannan abu ne in mudarra al-kubra ba karaman malama bace harbul kirmani yake cewa haddasana amr ibn usman haddasana al-walid ibn muslim an sauban an abihi amma kahulu cewa anna ummu darda ma'ana zai kama na asarkin nan da sanadin shi dan bukhari ya kawo shi mu'allaq asarkin gashi da sanadin shi har zuwa ummu darda kana tajlisu fi salati zilsatur rajuli ta kasance tana zama a cikin sallarta zama irin na namiji illa annaha tamilu ala shiki hal aisar sai dai tana karkata zuwa ga tsagin ta na dama wa kanat faqiha yace ta kasance babban malama ce asar na ummu darda bukhari ya huddo shi a cikin at-tarihu sagir nashi ta hanyar makahulu aka ibnu abi shayba ya huddo shi aka ibnu hajar a fatahul bari ya huddo shi wa haza qaulu malik wannan ita ce maganan malik da auza'i da shafi'i kuma ruwaya ce daga nakhai an rawaito daga nafi maula ibn umar cewa daga dan umar kana amuruni sa'ahu an yatarabba'ana fi salah, cewa yana umartar iyalan shi matan shi cewa su zama tarabbu'i cikin sallah, irin zamanin cin tuwa a cikin sallah. Idan kaga sun kulla babe a cikin wani abu, yana nuni akan cewa akwai wasu wanda suka saba ma abin, ake son ayi bayanin wanda yake daidai kin. Gashi daga dan Umar ne, irin Umar zaman da yake umarta shi. An rawaito ta wata fuska daban daga Safiya binta Abi Ubaid, matar dan Umar ce, kanat ta tarabbu fi salat, tarabbu'i take cikin sallah. Zur'a ibn Ibrahim ya rawaito daga Khalid ibn Lajjaj, yace kunnan nisa'u, mata sun kasance, yi umarna bi an yatarabba'ana idza jalasna fi salat, ana umarta su yi zaman tarabbu'i idan sun yi zama cikin sallah. Wala yajlisna julusar rijal, kasi zama irin zama na maza, ala aurakihinna, akan su zamana akan tuburkarsu, yattaqi zalika anil mar'a makhafatu an yakuna shay'an minha, wanda ibnu abi shayba ya huddushi. Ahmad yake cewa ta tarabba'u fi julusiha utastasluru lijriha an yaminiha, tayi zaman tarabbu'i cikin sallarta, ko kuma ta sako kafahuwanta su fito daga ta damatta, wasalul afdalu amma ta sako kafahuwanta shi yayi. Ita ce maganan Nakhai Ibrahim an-Nakhai, babban tabi'i, da Sufyan al-Thawri, da Ishaq, li annahu ashbahu bi zilhat ar-rajul, dan shi kama da zaman namiji, kuma shi yayi game ya zata hada a guri daya. Wa hamala ba'du ashabina, wasu sun dauki maganar daliban Hanif Hanbaliya, sun dauki aikin Ummu Darda akan wannan, amma Imam Ahmad ya sardaha akan cewa bai tahi ba zuwa ga mazhabin Ummu Darda. Sa'id ibn Mansur ya rawaito da sanadin shi daga Abdurrahman ibn al-Qasim, yake cewa ummuna Aisha ta kasance tana zama cikin sallah, tana zama a busa jikinta, wata damu fa khizaiha al-urqub, shine abinnan, wasu kuma sun ce urfu haiha, ko kuma urqubaiha, al-urqub kamar nankinta, kasancin yoyinta, tana zama a busan su lokacin da zata yi zaman tahiya. Sha'abi yake cewa tajlisu kama ta yasar alaiha, tayi zama mace kamar yadda ya saukaka kawo gare ta. Qatada yake cewa tajlisu kama annahu astar, tara annahu astar, tayi zaman da take ga hiye mata sutura, zai hiye mata rihun jikinta. Abau yake cewa la yadurruha ayu zalika jalasat ijastama'at, bai cutar da ita kowane zaman tayi matakar ta hadu a guri daya, amma yace zaman ta akan tsagin ta na dama shi na hiso gami da zaman ta a tsagin ta na hagu. Hammad yake cewa ta qa'udu kayfa sha'at, ta zamana diyar da ta ga dama. Dukkan asar kin wannan suna cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, kenan nan sai a kokarin bayyana mana bambancin su asar kin wannan diyawa, an kawo su cewa nuna mana cewa bambanci tsakanin zaman tahiya na mace da zaman tahiya na namiji asar kin wannan magabata, kuma a hadisi zan muga abin da zai zo. Hadisi na 827 al-Imam al-Bukhari ke ce hadathana Abdullah ibn Maslama ka anabi kenan, an Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim na Abdullah ibn Abdullah annahu akhbarahu, ya bashi labari cewa ya ga dan Umar yana yatarabbu fi salah idza jalasa, yana tarabbu'i cikin sallah in ya zamana. Yace fa'altuhu wa ana yawma idzin ja hadithu sunna, na aikata shi ni a lokacin ina mai karancin shekaru. Fanahani Abdullah ibn Umar, sai Abdullah dan Umar ya hana ni. Wa qala yake cewa inna ma sunnatu salati, ka sani cewa sunna ta sallah. Antan sibar rijlaka al-yumna, ka kahwa kahwaka ta dama, wa tasmi rijlaka al-yusra, ka kuma tankwaso da kahwaka ta hagu. Fa qultu, sai nake cewa innaka taf'alu zalika, kai haka kake aikatawa. Fa qala, sai yake cewa inna rijlayya la tahmilani, kafahuwa na ba su dauka na, shi yasa ka ga ban irin wannan zaman. Kenan shine abin da yake tabbatar mana cewa al-ibratu fi rawi ma rawa la bi ma ra'a, abinda ake nura wajen marawaici abinda ya rawaito ba abinda ya aikata ba, sai tayi shi ya saba ma wannan saboda wasu dalilan shi, kai kuma kai koyi da aikin shi, ko malami ne da aikin shi ba da shi ake koyi ba da abinda ya karantar, sai tayi abinda ya karantar kin shi ya ki aiki da shi saboda wani dalili, saboda wani uzuri, kai kuma kai koyi da aikin shi. To gashi nan shi ya tambaye shi, yace mishi ga dalilin da ya sa ban ni. Kharrajahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya huddo hadisin shi ma ta hanya ya Yahya ibn Sa'id daga Qasim ibn Muhammad daga Abdullah ibn Umar daga baban shi, yake cewa min sunnati salati an tansibal qadama al-yumna, na daga cikin sunnar sallah ka kafar da digadiginka na dama. Wastiqbaluhu bi asabi'i al-qibla, mutun ya fuskanci al-qibla da yatsin nashi. Wal julusu ala al-yusra, kuma zama akan abinna hagumkin ita a zamna mata. Wannan kuma shine siffar zama wanda mai irsala ya kawo mana shi a cikin wannan kin shi, tawarruki a cikin zama na ƙarshe, ma'ana ka zamana bisa tsatsanka kafar ko ba ka zamana a bisa kafar ta hagun ba, a zama na farko shi ake zamana ma bisa kafar hagun, a kafar da kafar dama. zama na biyu kuma a hudu kafa ta hagun ta huto daga dama a zamana bisa tsatsu a zamana bisa tsatsu bisa gindi a wata ruwaya da wannan sanadi yake cana daga sunnar sallah an ta da ja'ari jali kalisum na ka kishin gidar da kafarka ta hagun mutan subul umma ka ki wadda ta dama kenan wannan nuna mana cewa zaman karshe yake magana wannan hukuncin shi marfu'i ne dan saboda ya ce na daga cikin sunnar sallah Malik ya rawato daga Yahya ibn Sa'id ya sanya shi daga hadisin aikin dan Umar amma bai ambaci ba cewa na daga cikin sunna Abu Dawud ya huddo shi ya ambaci zama akan ruwayoyin shi na dama kamar yadda zai zo lafazin shi insha Allah ta'ala zahirin ruwayoyin suna nuni akan cewa al-iftirashu la al-tawarruk suna nuni akan cewa shinhuda ake shinhudawa ake ba tawarruki ake banda ruwayoyin Nasa'i ta nuna wannan kirara a hili Hadisi na 828 alima muke ji haddasana Yahya ibn Bukayr haddasana Laysu an Khalid an Sa'id an Muhammad ibn Amr ibn Halhala an Muhammad ibn Amr ibn Ata ha wa haddasana Al-Lays an Yazid ibn Abi Habib wa Yazid ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr ibn Halhala an Muhammad ibn Amr ibn Ata annahu kana jalisan fi nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana zamne cikin wasu jama'a na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarna salatan Nabi muka ambaci sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala abu humaydu sa'idi abu humaydu sa'idi yake cewa ana kuntu afazkum li salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni nahi ku har da ce sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hiza amankibai na ganshi in yayi kabbara yana sanya hannuwan shi dabura da kafadin shi kaga in yayi sujada haka to hannuwan shi sai su zo dabura da kafadin shi wa idza rafa'a idan ya dago amkana yadayhi mirkubatai sai tabbatar da hannuwan shi a bisa guyoyin shi summa hasara zaharu sannan sai ya meke bayan shi sak mekewa wanda babu kwana shine hasara da babba da sadu fa iza rafa'a ra'sahu idan ya dago kan shi istawa sai ya daidaita hatta ya ura kullu faqarin makanahu sai kowace gaba ta koma gurbinta fa iza sajada idan ya sujada wada aidaihi sai ya azu hannuwan shi gairu muftarishin wala qabiduhuma ba tare da ya shinhuda su kuma ba tare da ya damke su ba wastaqbala bi atrafi rijlaihi alqibla kuma cikin sujadan nan dai duka ake gaya mana sifa sai ya fuskanci alƙibla da gehen yatsin shi yatsin nashi kanana su ma na kafa sun yayi su suna kallon haka haka suke amma suna kallon alƙibla haka ba sun yi haka ba sun karkace ko sun kallo wani yayi su ma suna kallon alƙibla sak yace fa iza jalasa fi raka'ataini idan ya zamana cikin raka'a ta biyu jalasa ala rijlihi al-yusra sai ya zamana akan kafa shi ta hagu wa nasaba al-yumna sai ya kifar da dama fa iza jalasa fi raka'atil akhira kenan mun lura anan da kyau cewa a zama na harko yana zama bisa kafar shi ta hagun ita kuma ta dama yake kifar da ita yace fa iza jalasa fi raka'atil akhira idan ya zamana a raka'a ta karshe kaddama rajulahu lisra sai ya gabatar da kafar shi ta hagun wa nasaba al-ukhra sai ya kifar da gudak wa qada ala maqadati sai ya zamana a mazamunin shi kenan sai wannan shine siffar zama ta harko wannan kuma shine siffar zama ta biyu yace wa sami alays Yazid ibn Lays Yazid ibn Abi Habib Lays yaji Yazid Yazid kuma yaji daga Muhammad ibn Halhala Muhammad ibn Halhala yaji daga Aba Abu Salih yake a karshe zamu ji dalilin da yasa Bukhari ya hadu wannan magana wa qala Abu Salih Abu Salih shi kuma yake cewa daga Laysu kullu faqarin kowace gaba Ibn al-Mubarak yake cewa daga Yahya ibn Ayyub haddathani Yazid ibn Abi Habib anna Muhammad ibn Amr ibn Halhala haddathahu shi kuma yake kullu faqarin yace maqasudul bukhari bima zakarahu ittisalu isnad hadha alhadis abinda bukhari yake nihi da ya ambaci wannan maganganu a karshen hadisin ya nuna mana cewa hadisin nan muttasil ne cewa lays yaji daga yazid ibn abi habib yazid kuma yaji daga muhammad ibn amr ibn halhala cewa muhammad ibn amr shi kuma yaji daga muhammad ibn amr ibn aba a cikin wata riwaya ta yahya ibn ayyub wadda bukhari ya allaka ta ya kawo kirara cewa yazid yayi sama'i daga muhammad ibn amr ibn halhala amma cewa Muhammad ibn Aba yaji daga Abi Humayd da cikin wasu jama'a daga sahabbai cikin wannan ruwaya ya kasance yana zamana da su wannan sarrahawa ne kirara bi sama cewa yaji kirara daga Abi Humayd Bukhari ya bayyana mana kirara cewa a cikin tarihi din shi at-tarihul kabir babban littafin shi cewa bi sama'i Muhammad ibn Amr yaji hadisi daga Abi Humayd kamar haka dan wasu suna shakku akan jin shi wannan hadisin Abdul Hamid ibn Ja'far ya rawato shi yake cewa haddasana Muhammad ibn Amr ibn Aba yake cewa sami'tu Aba Humaydu Sa'idi gashi kyarare yace sami'tu fi asharatin min ashabin nabi cikin wajen sahabi goma na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abu Qatada ibn Rabi'i ambaci hadisin alqaldashin shi yace sadaqata akaza sallan nabi sallallahu alaihi wasallam kai gaskiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah al-imamu ahmad ya rawato shi da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibn majah tirmizi yace hasanun sahih jin hadisin muhammad ibn amr ibn aba daga qatada bukhari ya tabbatar da shi da baihaqi amma bahawi yayi inkarin haka yace bai ji ba haka kuma ya bayani dogon bayani mai warkaswa shi al-imam al-baihaqi akan cewa ya ji mazhabin bukhari cewa ya muhammad ibn amr ibn aba ya ji hadisi daga qatada tabbas ne al-imam al-baihaqi ya shimhuda bayani mai tsawo akan wannan cikin al-ma'rifatu sunan wal asar wa ankar akharuna wasu sun yi inkarin cewa muhammad ibn amr ibn aba ya ji wannan hadisin daga abi humayt suka ce tsakanin su akwai mutum na daga cikin wanda suka faɗi wannan abu zur'ata abu hatim ar-razi da tahawi da wasunsu mai yiwa muslim ya ki huddo wannan hadisin dan saboda wannan illa saboda wannan dalilin bai huddo shi ba sai hujja da hadisin cewa Abdafu ibn Khalid ya rawaito daga Muhammad ibn Amr haddathana rajulun annahu wajada asharatan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa zakara al-hadisi ambaci hadisin wanda da hawi haka ya huddo shi amma al-Hasan ibn Hur ya huddo hadisin da tsawon shi daga Abdullah ibn Isa ibn Malik daga Muhammad ibn Amr ibn Aba daga Abbas ko kuma Ayyas ibn Sahal as-Sa'idi cewa yana cikin wani majalisi wanda da baban shi a ciki da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin majalisin akwai Abu Huraira da Abu Usayd da Abu Humaid as-Sa'idi hadisin wanda al-Imam Abu Dawud haka ya huddo shi takeice dai ya ji hadisi daga gare shi tabbatar da jin ne Bukhari ya sa a ƙarshe ya kawo mana wannan magana da muke gani duk wani tasarrufi da zai yi a cikin aljami'in shi da kai abin da yake san tabbatarwa da kai wanda suka yi inkarin wannan sama'akin daga ciki akwai al-Imam Tahawi wa amma ma tadammanahu hadis amma abinda hadisin Abi Humayd ya kumsa na hukuncen sallah dukkan shi ya gabata mafi yawancin shi da fa'idodin shi ya ciccire a cikin gurare kala-kala gurare daban-daban karkashin hadisi na 85 hakanan abinda yace abinda yayi saura siffar zama tahiya shine nan Bukhari ya sa ya huddo shi hadisin yayi nuni akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiya ta farko yana zaman da ake cewa iftirashi a cikin tahiyya ta biyu yana yin tawarruki wanda Abu Dawud ya huddo shi ta ruwaya malamin fiqh al-Sami yake nahi da irin wannan zaman shine zaman da nayi misali daga Yazid ibn Abi Hubayb da sanadin shi yace fa iza qa'ada fi raka'ati raka'atayn idan ya zamana a raka'a ta biyu qa'ada ala badni qadmihi al-yusra sai ya zamana a cikin digadigin shi na dama wa nasaba al-yumna yake hadda dama hagum kai nake so sai yake hadda dama fa iza kana fi rabi'a idan ta hudu ce afda bi warake al-yusra ila al-ard sai ya zamana da wannan kinshi da tuburkan shi zuwa ga kasa wa akhraja qadamahi sai huddo daga digin shi tana hiya daya digadigin shi tana hiya daya zaman nan ai an gane shi ko an gane da na harkon da na biyin dan sananne ne mafi yawanci malamai suna ta wannan misalin shi
idan mutum ya zo ya zamana akan mazaunin shi ita kawai lahabun din babu wani abu da zai dora mata akan ta kawai ture ta zai haka ta koma gida
ha ta hagum ta nan take hutawa
eh na sani
ta dama take hutowa
kamar ni kamar inda mutum suke ma ake cewa kamar ɗayan mazaunin zaka dora ma ɗaya ragun dora ragun ko kuma ka dora mata tsinin mazaunin naka na ƙarshen dama
ba abin da ake azamata ba abin da ake azamata kawai zai zamana mazamanin shi zamana a ƙasa ita kuma ta huto daga can dama kamar yadda muke gani cikin hadisi a na farko annabi ne ake haka a na farko shi kuma bisa kafar da hagumkin ake zama zamanta bisanta ake shi yasa ake kiran shi da iftirash walam yadhkur ahadu min ruwati abi humayd at-tashahudaini a cikin marawaita daga Abi Humayd ba wanda ya ambaci abin nan ba wanda ya ambaci tahiyya guda biyu banda hadisin Ibn Halhala daga Muhammad ibn Amr wa qad zakara ghayruhu min ruwati ash-shahud khasa wasu sun ambaci tahiyya kadai daga cikin marawaita wasu sun ambaci tahiyya ta karshe a cikin ruwaya ta Ibn Fulay daga Abbas ibn Sahal daga Abi Humayd sai ya ambaci hadisin zuwa karshe yace sun majalasa faftara sharijilahu al-yusra sannan sai ya zamana sai shinhuda kafar shi ta dama ta hagum shi yasa ake kiran shi da al-iftirash wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblati sai ya fuskanci da cikin kafar tashi ta dama ya fuskanci al-qibla wa wada akafahu al-yumna ala rukbati al-yumna az tahin shi na dama a bisa guyo shi ta dama tahin shi na hagum a bisa guyo shi ta hagum yayi nuni kuma da sababa al-imamu ahmad ya huddo shi da abu dawud da tirmizi hadisi ne sahihi cikin wannan ruwaya ya ambata cikin cewa cikin tahiya ta farko kadai ake yin wannan iftirash din a wannan hadisin kyarara amma a tahiya ta karshe yazo cikin hadisin Abdul Hamid ibn Ja'far daga Muhammad ibn Amr daga Abi Humayd ya ambata cewa har sai ya kasance cikin tahiyar da akwai sallama a cikin ta yace akhraja rijlahu al-yusra sai yahuddu da kafa ta hagun yahuddu ta wa qa'ada mutawarrikan ala shiqihi al-aysar ya zamna yana mai zama a bisa mazaunan shi na hagun akan tsagen shi na hagun wanda al-imam Ahmad ya huddo shi da Abu Dawuda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah Tirmidhi ya sahaha shi Jujazani ya huddo shi ya mashi tarjuma a cikin hadisin haka ya huddo shi fa'ika mu'tadilan yake cewa Abu Dawuda haka ya huddo da Ibn Majah daga hadisin Abi Asim har zuwa karshe da yace wanda suka yi riko akan bambanci tsakanin zaman tahiya na farko da na biyu ai malaman hadisi gaba ɗaya haka suka tahi akai idan hadisan haka suka nuna al-Imam Shafi'i da shi ciki da al-Imam Ahmad da Ishaqa sannan suka yi sabani suka ce zai yi tawarruki a cikin zaman da tahiya take tare da shi ko ma wani hali ne duk ɗaya ne sallar tahiya ɗaya gare ta ko tahiya biyu kawai dai zaman da zaka zamana a bisa mazamnanka a bisa tuburkanka ya kasance zama ne kawai na sallama ne daga shi sai sallama kenan sai asuba shi za a mata tawarruki za a mata ba iftirashi ba dan saboda ita shine zaman kawai daga an ga tawarruki kawai a san cewa zaman sallama ne li anna tawarruku ahwanu min al-iftirashi dan tawarruki shi yahi sauki game da iftirashi Ahmad yake cewa kuma hikimar dan saboda shi zama na karshe za a tsawaita doguwar tahiyya tahiyyar zai ta yi tsawo saboda ta kunshi salatin annabi da addu'o'in nan da suka zo masu yawa to in har mutun zai yi ta sallar yadda ya kamata to zai yi su in ko zai yi su to a ba sa shi zaman da zai yi mishi sauki ko yayi tsawo ba zai takura ba wancan na farkon yana zamana a bisa kafar wannan ta hagu in yayi tsawo zai ta kage zai ji abin nan zai gajiya amma in bisa mazamanan shi yake zama ne kamar na al'ada ya bashi damar yayi dogon zama Ishaqa yake cewa Ahmad yake cewa Ishaqa in cikin su akwai tahiyya biyu yayi tawarruki a cikin ta karshen daga cikin su in kuma ya kasance tahiyya ɗaya ce sai ba zai yi tawarruki ba yayi iftirashi wanda wannan sabanin magana ta farko kenan da aka ambata yace daga cikin abin da yasa ake yin wannan akwai fa'ida guda biyu da aka bambance zaman na farko na fayi sahawi anil musalli mai sallah kada yayi mantuwa ba zai yi mantuwa ba zai kore mishi mantuwa kuma wanda ya shigo zai gane cewa cikin tahiyya ta farko suke ko ta biyu sun yi ittifaki akan cewa iftirashi a ta farko ake yin shi ba cikin wanda ake sallamewa ba dan Ahmad ya huddo hadisi da Abu Dawuda da Nasa'i da Tirmidhi daga Wa'il ibn Hujr cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yayin da ya zauna sai yayi iftirashi hadisi ne sahihi sai dai ruwayi lafazin hadisin sun yi sabani Tirmidhi yake cewa litashahudi na tahiyya yake nihi wannan tafsiri ne daga cikin wasu daga marawaita ya zo cikin sahihi Muslim daga Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin kowace raka'a biyu yana cewa attahiyatu lillah wa kana yafrushu rijlahu yusra wa yansubu al-yumna nan gashi kyarar ta bayyana wannan yana nuni ne akan sallar da ta kasance mai raka'a biyu dan saboda dalilin siyakin da aka ambata haka da ya koya ma musibi salati idan ka zamana faqa'ud ala fakhizika al-yusra ka zamana akan su cinyaka ta hagun haka a cikin watarwa yake cewa fa iza jalasta fi wasati salati in ka zamana a cikin tsakiyar sallah fadma innaka nutsu wa furush waftarish fakhizaka al-yusra da kaice ne dukkan ruwayoyi haka suka nuna bambancewa tsakanin zama na farko da na biyu kuma ƴan uwa duka wannan malamai suka masu al-Imam al-Bukhari da manyan masu sharhi suna ta kawo mana wannan dan mu koyi da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu samu cikon lada akan sallar mu duk wanda ya karanci sallah kamar yadda take kamar yadda Bukhari kin ne yake zubo mana ita daki daki shine zai kasance yana sallah kamar aitu muni usalli kamar yadda kuka ganni ina sallah ganin Annabi yana sallah sahabbai kyarar sun ganshi yana sallah mu kuma da muka zo daga baya zan mu ga yadda sallah Annabi take karanta wannan littattafai masu albarka wanda kuma ga su magabata sun shinhuda su sun rubuta mana wasu sun huddo su sun sa musu suna sifatu sala wasu sun yi su ta'zimu qadru sala na al-Imam al-Maruzi rahimahullah sallah dai mutun ya kasance yana yin ta a karance ba dai bane da wanda zai kasance bubbugawa yake karanta ta mutun a cikin wannan littattafai masu albarka shi zai bashi kaucewar kana jin diyar da Annabi yake bin daki daki ɗaya bayan ɗaya wannan abubuwan zai kautar da mutun game da bubbugawa cikin sallar shi
wanda za a ga alama na biyun da na karshen ana tsaye da kaguwa guda biyu a zauna a kansu a wurin tanya da wani sallan
na wajen kamar a tsugunni tsugunni a kowar shi dai shi mai tambaye ka kun rikita mishi ita tsugunni kake nihi ko ka
tsugunni ba zama na alƙa kamar a gudun mutum yayi sawun tagiyar ta iftirash ko kuma
tagiyar ta ba a yi ba a yi ba gurin shi bane iftirash kawai sai tsak wannan iqa'a sai zama tsakanin sujadatayn aljulus baina sajadatayn shi kadai ake da dama ko ayi ko a zamna akai ga kasa amma a zaman tahiya ko wace ko ta harko ko ta bi ka wannan bi ne ta harko iftirashi ta bi tawarruki kawai shi ne alaikum salam a kai itirahin ga zakai tunda kai su ne biyin ka na harko kai shi ne zaman ka na harko na karshen ka yana can gaba sai ka kai gare shi ne zakai tawarruki inka dan saboda ai mun gani yanzu ya ba mu ta kaida cewa kawai zaman da ya zama na sallama za a yi kawai a cikin shi za a yi tawarruki kai kuma ba a shi zakai sallama ba subhanakallahumma rabbana bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaika amin.